ba dan da muka samu dazuzazun nan na cewa jami'ar PDP ta dakatar da gwamnan jihar Rivers Mr. Amechi daga jam'iyyar, wanda kuma ana ganin cewa duk zai bai rasa nasaba daga rigingimu na shugabancin wato kungiyar gwamnoni ta Najeriya da kasar Najeriya yanzu ta samu kanta a ciki. Na yi hira da waɗansu kusoshin da LN da suka nuna min cewa dalilin da yasa aka ɗauki wannan mataki saboda wai ya kare waɗansu dokoki da ke tattare a cikin kundin tsarin mulki na jam'iyyar PDP, don haka shi yasa aka ɗauki mataki a kan shi na dakatar da shi daga jam'iyyar.
To a menene wai ainihin faru ne a bayan fage?
To ka san wannan kaye da yayi wa Jonah Jang na jihar Plateau, wanda shi yake wakiltar yan bangaren shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan, yayi ma gwamnati da jam'iyyar ciwo kware da gaske, wanda ya sanya daman an daɗe ana takon saka tsakanin fadar gwamnati da gwamna Amechi, wanda ya kai ga aka fara hana jirgin sa tashi, aka janye wa yan jam'iyyarsa jami'an tsaro da ke kare su, kuma aka kori waɗansu shugabanni na jam'iyyar PDP a jihar Rivers waɗanda ake ganin cewa magoya bayan shi Amechi ne. Da dai abubuwa a tsakanin wata ɗaya da ta wuce zuwa yanzu an yi ɗauki matakai daban-daban a kan shi, na cewar dai a tabbatar da an tada masa hankali kuma an hana shi yin tasiri a gurin wannan zaɓen da aka yi a ƙarshen mako, wanda ya sanya gwamnonin Najeriya suka tsaya bayan shi da dama, aka kada ƙuri'a kuma ya kada Jonathan, wanda shi ne kamar wakilin shugaban kasar Najeriya a gurin zaɓen, wanda shi ne ya sanya yanzu ake ganin dole a ɗauki irin wannan mataki a kansa, domin ga alamu an raba wato kungiyar gwamnonin gida biyu, ɗaya masu goyon bayan shugaban ƙasa da ɗaya wanda ba su goyon bayan shugaban ƙasa. Kuma ga abubuwan da suka bayyana a lokacin zaɓen da aka kada ƙuri'ar, an kada masu goyon bayan Jonah Jang, wanda ke ɓangaren shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan, shi ya sanya ake ganin ba a yi mamaki an ɗauki wannan mataki ba, saboda komai a yanzu ana iya yi domin a tabbatar da cewa zaɓen da shi Amechi ya yi nasara a kan shi bai yi tasiri ba.
An ji daga bakin Amechi?
Amechi yana nan kan bakarsa kamar zuwa kafin dai a ba da wannan sanarwar cewa shi ne zaɓaɓɓen wakilin gwamnoni ko shugaban kungiyar gwamnoni ta Najeriya. Kuma ana taimai murna a jarida da talabijin da gidajen rediyo dangane da haka, a daidai lokacin da shi ma Jonah Jang yake cewa ai shi aka zaɓa, ko da yake shi ba wurin zaɓen ne yake nuna an zaɓe shi, yana nuna wata takarda ce da gwamnonin Najeriya musamman na arewa suka ce sun goyi bayan shi cewa shi ne ɗan takararsu. To amma abin dole kai shi ne ana iya zaɓen mutum gurin share fage na jam'iyya ko kowane irin zaɓe, amma idan aka zo zaɓe na ainihi a soya mashi baya kuma ya sauka. Yan ɓangaren shugaban ƙasar na cewa wai ai shi Amechi bai sauka daga mukaminsa ba kafin a yi wannan zaɓe, amma a lokacin da za a shiga su kada ƙuri'a bayanai ba su nuna cewa wani ya nemi cewa sai ya sauka daga mukaminsa ba kafin a zaɓe shi, kuma bai cikin tsare-tsare na ƙungiyar idan za a yi sabon zaɓe a ce sai wani wanda ke karfi gare ya sauka. Wannan dai haɗe-haɗe ne ake ƙoƙari, kuma da alamu ya rute da jam'iyyar PDP kuma zai iya yin tasiri wannan rigingimu a zaɓen da za a yi na shekara ta 2015, wanda shi ne musabbabin da ya sanya ake neman kada Amechi ya kai labari.
Akwai raɗaɗin da ke cewa watakila zai iya ɓallewa ya bar ita wannan jam'iyya ta PDP ya koma ko wannan sabuwar haɗakar jam'iyya da ake yi, menene gaskiyar magana?
To bai riga ya faɗi hakan ba, amma muna samun bayanai da ke nuna cewa ɗan jam'iyyar haɗaka ɗin suna sha'awar su jawo su ya shigo tasu jam'iyyar. Amma kawai yanzu bai amsa irin wannan kirakin ba, kuma yana nan tare da magoya bayan suna cewa suna nan a jam'iyyar PDP ko za su ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyyar PDP, kuma shi ne shugaban kungiyar gwamnoni ta Najeriya wadda aka sani kuma wadda aka yi zaɓe aka zaɓe shi. Idan wasu sun fito suna bijirewa ne saboda hayaniya ko saboda a kawo rufi domin a raba kungiyar, domin wai kada jam'iyyar PDP ko shi shugaban ƙasa fadar gwamnati su ji kunyar abin da aka yi musu, irin wannan kai ya mutu ciwo kuma ya girgiza su ƙwarai da gaske.